من الشيطان الرجيم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقوى مهدرجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan safiya ta Laraba 28 ga watan Rabiu Akhir bayan hijiran manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekarar 1441 wanda ya daidai da 25 ga watan 12 miladiya bisa kaddarawa 2019. Allah hada mu a wannan masallacin mai albarka, masallacin bawa mai rawani. Allah ta'ala ya gafarta masa dan ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a littafin mu na Sharhus Sunna na Imam Aliyu Al-Barbahari rahmatullahi alayhi. Mun karkare magana ta 95 da ikon Allah, yau zamu tashi kan magana ta 96. Qala al-mu'allif rahimahullah: wa alam anna al-mut'ata mut'atan nisa'i wal istihlal haramun ila yawm al-qiyamah. Malam yace wa alam ka sani annal mut'ata mut'a da yace mut'a yace mut'atan nisa'i mut'a da ake da mata auren mut'a aure na jin dadi annikahu ila ajali auren da za a yi zuwa ga wani ajali cewa mutun ya aure mace zuwa sati daya wata daya wata biyu wata uku ko ma shekara ko sama da haka akwai iyakan da zai aure zai kare wannan haramun ne والاستهلال حرام الى يوم القيامه حرام نيين wannan har zuwa ranar tashin alkiyama kamar yadda ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi mas'alatun fiqhiyya, wannan mas'ala ce ta fiqhu. Walakin atabi hasili, malan yazo da ita a wannan littafin, li anna laha ta'alluqan bil aqidati, saboda tana da alaka da aqida. Li anna al mut'ata tahlil lima harrama Allah azza wa jalla, yin auren mutu'a halatta abin da Allah madaukakin sarki ya haramta ne. Wal mutu'atu mutu'a ma'anaha ma'anarta shine ayyata zawwaja imra'atan, mutun ya auri mace muddatan muhaddadatan dawilatan aw qasira, wani mudda wanda yake abin iyakancewa, kamar da nayi magana a baya cewa kwana sati daya sati biyu ko wata ko ra'au mai kama da haka. Mudda dawila mai tsayi au kasira ko gajeren lokaci, wa ba'daha bayan wannan lokacin yantahi zuwaju, aure ya kare tilqa'iyan, ma'ana kawai za a yi magana shikenan, yanzu aure ya kare ko shi yana so ko tana so shikenan lokaci yayi aure ya kare. Shi kuma aure ana yin shi ne minal mahadi ila lahadi, daga tsumman goyo zuwa kabari, sai dai idan wani abu ya shigo. Amma shi aure ba a yin sa, ba inda ake zuwa za a daura aure a ce to nan gaba zuwa lokaci kaza shikenan zai sake ta, ko akwai gunda aka taba zuwa nan daura aure aka yi haka, shi ba zai daina da hankali ko shi miji zai yarda ko kuma su mutane za su yarda su sheda. Amma to don haka aure na mutu'a shine wanda ake sawa lokaci, wannan wani abu ne wanda wa'in suke boye ya saba wa shari'ar musulunci. La yahtaju ila talaq, shi wannan babu katar saki, yanda ka san wani abin da suke kira da drone kai tsaye, yayin da aka ce wannan lokacin ya shiga ya cika kowa sai ya kama nashi guri. Qalatul mut'atu ja'izatun fi awal al-islam, a farkon musulunci halal ne ayi auren mut'a. Summa harrama annabi sallallahu alaihi wa sallama fi gazwati khaybara, sa'annan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haramta auren mutu'a lokacin da aka je yakin Khaybara. Summa abaha yawma fatihi makka, sa'annan ya halatta shi a ranar da aka yi fatahu makka. Summa harramaha tahriman mu'abbadan, sannan sai ya haramta shi haramci hanna abada. Fahiya awwalan kanat halalan, kidan daga farko halal ne. Summa hurrimat, sannan aka haramta. Summa ubihat, sannan aka halatta. Summa hurrimat ila al-abadi, sannan aka haramta shi har abadan abada. Ina fatan ana fahimta. Wa ajma al-muslimuna, musulmai sun hadu gabaki daya ala tahrimiha cewa auren mutu'a haramun ne wa annaha nikahun badilun aure ne batacce wanda yake an haranta shi wa ijma'ul ummati ala tahrimiha haduwan al'umma gaba daya ya tafi akan cewa haramun ne lam yukalif fiha illa shi'atul jahmariya ar-rafida ba wa'anda suka saba suke kallon cewa za a yi sai dai shi'a wacce ake kira shi'a jahmariya ar-rafida daga cikin yan shi'a humul ladina kalafu fiha sune wa'anda suka saba wa al'ummar musulmi dangane da aure na mutu'a wa khilafuhum la ibrata bihi sabanin su kuma ba a lura da shi za a ce duk musulmi bai yadda ba dan su ba su yadda ba ba a amfani da su wala qimata lahu babu qima a wannan maganar ta su fal ijma'u wan nassu ala tahrimil mut'a ijma'in malamai gabaki ɗaya na musulmi da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haramcin auren mut'a wa hiya nikahun badilun aure ne batacce wala ha hukumuz zina hukuncin shi kuma hukuncin zina ne duk wanda ya auren mutu'a to hukuncin shi hukuncin mutumin da ke yin zina ne ina fatan ana fahimta fadin sai dai ce al mutu'a mutu'atan nisa ma'ana yakruju bizalika mutu'atul hajji kasan akwai tamattu'i da ake na aikin hajji ko to ba shi ake nufi ba mutu'a wanda in an ce auren mutu'a kowa ya sani shine an yi tamattu'a bil umrati ila al hajji mutun ya hada aikin hajji da umra yayi umra tukunne yazo ya walware idan 8 ga wata yayi ya fita zuwa Mina ya je aikin haji ina fatan ana fahimta ba shi ake nufi ba al-tamattu alayhi jamhur ahli al-ilm shi wannan tamattu jamhur malamai sun tafi akan shi za a yi lam yukalif fihi illa adadun qalilun ba wanda suka saba mai sai adadi ɗan kadan daga cikin mutane ko daga cikin malamai suke ganin kirani za a yi amma mutu'atun nisa amma auren mutu'a fahiya muharramatun bil ijma'i haramun ne da ijma'in malamai lam yukala fihi ahadun yu'taddu bi khilafihi ba wani wanda ya saba wa wannan a malamai wanda har ya kai a kula shi dan ya ce ba haka ba ina fatan ana fahimta kamar shi'a dan sun ce ba haka ba bai kai ka ce akwai wa'anda ba su yadda ba kawai ka ce dukkan musulmi ba su yadda ba sai dai wanda yake cikin wancan layin والمتعه في الحج مساله فقهيه اتما متعه او ابن نان حج تمتعي مساله تفقه اما متعه في النكاح متعه اوري فهي مساله تتعلق بالعقيده مساله تي ترى تي غا عقيده لانها استهلال ما حرم الله سبحانه وتعالى مي يسا مالن يا كاو شي حلت ابند الله تعالى يا حرمتا ني كاغا ابن يا شافي مي يا شافي عقيده ina fatan ana fahimta don haka malam ya kawo shi a littafin da littafin aqida ne ma'ana littafin da yake magana akan tauhidi kuma gashi an kawo maganar aure to me yasa ana halatta abinda Allah madaukakin sarki ya haramta ne to kaga halatta abinda Allah madaukakin sarki ya haramta abu ne da ya shafi aqida ta me aqida ta mutum wanda zai kudurci a cikin zuciyar shi wajen halattawa ko haramtawa ina fatan ana fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Qala al-mu'allif rahimahullah malan yafada Allah ya masa rahama magana ta 97 wa'arif li bani hashim fadlahum liqarabatihim min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa'arif fadla quraish wal arabi wa jami'il afqazi fa'arif qadrahum wa huquqahum fil islam wa mawla al-qawm minhum فتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام ماذا يتي وعرف لبني هاشم فضلهم كتبتر وبني هاشم فيلسو معنى أبنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبيل رمضان الله صلى الله عليه وسلم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم saboda kusacin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bima da ka tabbatar da falala da Allah madaukakin sarki ya bawa su bani Hashim saboda Allah madaukakin sarki ya fitar da fiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin su suna da daraja suna da falala mai girman gaske wanda ba kowa ya sami irin wannan ba ina fatan ana fahimta نعم وعرف فضل قريش سوما لا رباوا أبنان قريشاوا كتبتت دفللا دوككا دا الله مدوك كنسلكي يباوا سو أبنان سو قريشاوا نعم وجميع الأفكار دا دكا أبنان ونن كبيلون نلا رباوا كوكما كشكشن دا سو وإنن لا رباوا سكي دا سو ولبنغري ناسو إذن أكا سيه فاكز معنى su larabawa suna da bambanci da yawa za a ce kabila duka larabawa ne gashi kuma a samu gidan wane a gidan wane wa kuma sai a fidda su wane kuma bayan wannan a fidda zuriyar wane ina fatan ana fahimta to fa arif qadrahum ka tabbatar musu da daraja da Allah madaukakin sarki ya basu wa huquqahum fil islam da haƙoƙin su a cikin addinin musulunci an gane mana fakin sune danginsa dangin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa maula alqawmi minhum abinda bararran bawon cikin mutane kuma dan cikin su ne an gane wa maula alqawmi minhum wa ta'arrab li sa'irin nasi haqqahum sauran mutane kowa ka tabbatar masa da haƙƙin sa fil islami a musulunci idan aka ce wannan musulmi ne to yana da haƙƙi gare ka ina fata ana fahimta kai ma kaya da haƙƙi gare shi dukkan musulmi ya da haƙƙi ga musulmi dan uwansa kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haƙƙoƙin musulmi akan musulmi ma guda shida ina fatan ana fahimta to duk kowa ka tabbatar masa da wannan haƙƙin bashi da lafiya ka je ka gaida shi ya rasu ka je ka raka jana'izarsa da sauran ababen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya nemi kai masa nasiha kai masa nasiha ya kira ka walima zaka je ya yi asitawa yace alhamdulillah zaka ce masa yarhamakallah dan ka haɗu da shi kai masa sallama ina fatan ana fahimta duk haƙin da yake kan wani musulmi shi ma ka bashi qawluhu li bani hashim magana sa da yace ga bani hashim banu hashim bin abd manaf bani hashim ƴaƴan abd manaf لأن عبد مناف له أولاد بني هاشم عبد مناف ينا تكنوا ينا دعاء هم هاشم شيني هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاكم منزون الله صلى الله عليه وسلم كبرين دعا كسني بني هاشم كاكاري نمنزون الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم كو shi kuma Hashim dan Abd Manaf to Hashim dan ne ga Abd Manaf Abd Manaf kakan manzon Hashim kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wa addi aw Abd Shams jaddu Usman bin Affan radiyallahu anhu akwai Abd Shams kakan Usman dan Affan ne akwai Nawfal bin Abd Manaf shi ma Nawfal dan Abd Manaf ne jaddu Hakim bin Hizam kakan Hakim dan Hizam Allah ya kara musu yadda akwai Muṭallib bin Abd Manaf akwai Muṭallib dan Abd Manaf jaddu bani Muṭallib kakan abin nan bani Muṭallib ha ula'i hum auladu Abd Manaf wa'annan da aka ambata ƴaƴa ne na shi Abd Manaf war rasul sallallahu alaihi wasallam bu'isa fi bani Hashim bin Abd Manaf annabi sallallahu alaihi wasallama an aiko shi a cikin me an aiko shi a cikin zuriyan Hashim dan Abd Manaf fa huwa hashimiyun shi hashimin dangi ne ba na ba hashimi ne shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam quraishiyun kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba quraishi ne in muka duba can gurin kenan sun hada dangantaka da Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda ina fatan ana fahimta sai inda kakannin su dan yaya ne da dan kane ko kuma yaya ne da kane shi Abd Shams da Hashim yaya ne na Abd Manaf kamar yadda idan kana lissafo kakanni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka zo cikin su akwai Abd Manaf ina fatan ana fahimta وقال صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل للي الله مدعوك كنسركي يازا دي كنانة أتكين آئن النبي إسماعيل عليه الصلاة والسلام واصطفى من كنانة قريش أتكين قبيلا أتكين كنانة كما آئن كنانة الله مدعوك كنسركي يازا بقريشا wattafa min quraishin bani hashim a cikin quraishawa kuma Allah madaukakin sarki ya zabi bani hashim wattafani min bani hashim sai ya zabe ni a cikin ƴaƴan hashim kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada hadisin da imam muslim ya fitar hadisin wasila bin asqai cewa Allah madaukakin sarki ya zabi kinana a cikin ƴaƴan annabi isma'il na daga cikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana duba sallar shi ka tafi zai kai zuwa ga adnan daga nan har ya kai zuwa ga wa zuwa ga annabi isma'il dan annabi ibrahim alaihi masallatu wassalam to don haka cikin su Allah madaukakin sarki a zuriya zai zabi wannan ya zabi wannan har ya kawo ga karshe ga wanda ya zaba ina fatan Allah fahimta ko da sarauta hankal la wacce ake a yanzu za a ce asali ai zuriyar gidan wane to a zuriyar gidan wane kuma an zo za a samu wane yayi wane yayi daga nan kuma sai a bi layin wane sai a tafi kuma a dawo layin wane sai ga sune suke wannan zabe ne na Allah madaukakin sarki wannan sai ya taso kamar shine kuma idan zuriyar ta tsaya zuriyar wani ta karba an tafi to wannan cikin zabe da Allah madaukakin sarki a zuriyar annabi isma'il gabaki daya zababben zababu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ahalittan Allah gabaki daya Allah madaukakin sarki ya zabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bashi falala da daraja da daukaka wanda babu wani mutum daga cikin halittan Allah ba wai mutum ba cikin halittun Allah gabaki daya aqida ta ahlus sunna wal jamaa hatta malaiku babu halitta wanda ya kai darajar mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daidai da magayar da wancan yake fada ka ahmad lam yusha wala huwa yushau ba ai kaman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kuma ganin daman Allah madaukakin sarki ne ba zai yi wanda yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karka dauka Allah wai ba zai iya yi ba a'a iya abin da ya tsaya ya zaba Allah madaukakin sarki wala hul masalul a'la amma abin da ya tabbatar ya zaba a cikin fiyayyin halittar sa gabaki daya babu wanda ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada cewa Allah madaukakin sarki ya zabe shi fa haula'i hum qarabatur rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa innan sune dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almu'minuna min bani hashim mu'minai a cikin ƴaƴan hashim haula'i humul qarabatul ladina lahum haqqun 'alal muslimina wa innan sune makusata dangi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa inda suke da haƙƙi ga duk wani musulmi ta harumu alaihimus sadaqa wa inda an haramta musu cin sadaka su ba za su ci sadaka ba wa subahu lahumul hadiya amma kuma an halatta musu cin abin da yake kyauta ne ina fatan ana fahimta akwai bambanci tsakanin kyauta da kuma sadaka amma ghairul mu'minina wa inda ba mu'minai ba a cikin su fala qimata lahum ba su da kima ma'ana musulunci shine daraja walau kanu min bani hashim ko da ƴaƴan hashim ne idan ba musulmi bane to ba su da wata daraja ba su da kima masu kima da daraja sune waɗanda suka musulunta shi yasa Allah madaukakin sarki ya saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wa anzir ashiratakal aqrabina kai gargadi kai fada ga danginka na kusa su zo su kadaita Allah madaukakin sarki da bauta su kadaita ka da biyayya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kira danginsa gabaki daya yana kiran ya bani abdumanaf kaga he fara da su muna magana akan abdumanaf ko shine kaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an fadi hashim da abdushams da nawfal bin abdumanaf duka wayannan ƴaƴa ne nashi da mutallib bin abdumanaf yace an kazo an fusakum minan nari ku yi kokarin kubutar da kanku daga wuta la uguri ankum minallahi shay'a idan ba kun yi imani da Allah ba kun yi tauhidi dangantaka ta da ku ba za ta wadatar da ku komai ba a gaban Allah ya ta kira su a ƙarshe har ya zo wajen gwaggonsa ya safiyatu ammatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ke safiya gwaggon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gwaggo tana da daraja tana da kima saboda tana son duk wanda dan yayanta ne ko dan ganinta ne fiye da kima ya kira ta ya ce ki tsamar da kanki daga wuta duk da ke goggona ce kina kyautata min ban isa in tsamar da ke ba a gaban Allah idan bakin kadai tashi da bauta ba sai dawo ya kira ya Fatima binti Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ya ki Fatima yar gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya tabbatar da abin da ya bata mata rai yana bata mata rai yace mata ki tsamar da kanki daga wuta salini min mali ma shi'ti abin da ke nawa a nan duniya na dukiya ki tambaye da abin da kike so ke yata ce ina son ki ina kaunarki zan baki amma ki gane la uguni an kimillahi shay'a idan ba an kadaita Allah shi kadai da bauta ba an kadaita yanda biyayya wannan ba zai miki amfani ba kenan a lahira kamar yanda Allah madaukakin sarki yace maliki yawmiddin shike da mallakar tashin alkiyama to haka dan abin yake yawma la tamliku nafsin li nafsin shay'a wata rai ba ta iya mallaka wata rai wani abu wal amru yawma idhin lillah al amri a hannun Allah yake saboda haka yan uwa musulmi duk wanda zaka rike shi ka bi shi to ya dora ka kan qur'ani da hadisi sai ka bi shi a nan gurin kafin nan alira amma wallahi duk wanda ka bi komai darajar shi komai kimar sa idan ba ka bi Allah ka kadai ta hida bauta ba wani ba zai amfanar da kai komai ba a wajen Allah kamar yanda annabi Ibrahim yake gaya wa iyayensa da danginsa afara aitum ma ta'budun ku bani labarin abinda kuke bauta wannan da kuke matsa mun sai na bi antum wa aba'ukumul aqdamun ku da iyayenku na da da kuke ta magana akai fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin malamai suka ce da yace makiyana ne sai ubangijin halittu ma'ana in an je kiyama duk wanda na da buga duk wanda na kama duk wanda kaza ne din rawanin sa din girman sa duk kaza da kaza da kaza da ake fada mana akan shi makiyina ne saboda shi ba a lokacin Allah yace li kullin bi'in minhum yawma idhin sha'anin yughnihi wallahi kowane ne yana cikin wanda shi ma ta kanshi yake mun karanta mun sani cewa an ta faɗa mana malamai suna bayani idan an je kiyama za a ce ina za a je mutane sun haɗu da minal hammi wal gammi ma la yudikuna wala yahtamiluna abinda ba wanda zai iya juriya yayi hakuri a ranar tashin alkiyama ana tsaye a ranar hisabi sai a ce ina za a je wallahi ba wanda za a tuna za a ce a je wajen annabi adam ne ai shine asali shine baban kowa da kowa saboda haka ga ƴaƴanka suna cikin bala'i a je a samu baban su wallahi annabi adam a lokacin yan uwa musulmi zai ce inna rabbi qad ghadiba yawma ghadaban lan yaghdib qawluhu mislahu wa lam yaghdib ba'dahu mislahu yace ubangiji na yayi fushin da bai taba yin irin shi ba saboda haka ni ba zan iya zuwa ba me yasa sai ce an ce da ni wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min az-zalimin ko kar ku je kusa da wannan bishiya za ku zanto cikin az-zalime to yau ga Allah madaukakin sarki ya fusata ban san me zai faru ba tare cewa Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa at-tawwabur rahim amma annabi adam tsoro yake ji za a yi tafiya har su annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kowa zai ce ta kansa yake yan uwa musulmi ta yaya zaka yadda ka amince a ce akwai wani in ka je shikenan an gama zai iya saka ka aljihu ko zai iya ma kaza zai iya kaza akwai wanda kawai in dai kana son shi in dai kana kauran shi in dai kana kaza dan an je zai tsaya maka wallahi tallahi abinda zai tsaya maka a gobe kiyama shine tauhidi kadai ta Allah madaukakin sarki da bauta annabi ibrahim yace fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin kowa nace na sani wallahi ba zai amfanan min da komai ba Allah madaukakin sarki shine zai ce limanil mulkul yawma wai an yi da wannan ayan kuwa wake da mulki a yau wake da ta cewa ba wanda ya isa ya amsa zaki zai karba wa kanshi lillahi alwahidul qahar na Allah ne shi kadai makadaici kuma shine marinjayi kowa yana gefe hatta idan aka zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Aisha karanta mana muna ji zai je fadi ne ya sujada gaban Allah Allah zai ce irfa'a ra'aka wasaltu da washfa'atu shaffa ka daga kanka roki abin da kake so a baka in ce to kake neman al'ummarka an baka cikin al'ummarka ina fatan ana fahimta tare da haka akwai wayanda sai sun ketare alkausara hadisi cikin muwatta na Imam Malik da sai Muslim sai sun ketare siradi an je ruwan alkausara anan ake korar su in yace al'umma ta ne a ce la ta dari ma ahla su ba alaka baka da hadi da su abinda kace ayi ba shi suka yi ba duk mai san tsira to ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum yahudawa suka ce su nahnu abna'ullahi wa ahibba'u su na Allah ne su masoya Allah ne su kaza kaza Allah ya ce a'a idan har da gaske ne to ku je ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yazo da shi to nan ne za ku samu Allah madaukakin sarki ya so ku har ma ya gafarta muku zunubanku ina fatan ana fahimta to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira danginsa ya kira hatta Fatima shugabar matan aljanna yace ki bi Allah kuma ta bi Allah kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mata ta bi Allah ta kadaita Allah da bauta ta yi da'a ga babanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kai aljanna ta samu shugaban aljanna wallahi kai ma ni ma shi ma kowa ma idan ba yayi wannan ya kadaita Allah da bauta ba bai zo ya bi babanta ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ba zai samu tsira ba in kana so kai abinda Fatima ta yi da sauran musulmi gabaki daya na kadaita Allah madaukakin sarki da bauta na biyayya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mallan yace fa haula'i hum qarabatir rasul sallallahu alaihi wasallam almu'minuna min bani hashim wa innan sune dangin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun cikin bani hashim haula'i humul qarabatu alladhina lahum haqqun 'alal muslimina wannan suna da haƙi ga musulmi ta harumu alaihim sadaqa ba a ba su sadaqa haramun ne ina fatan ana fahimta kuma ya halatta a ba su me a ba su kyauta kamar yanda mutum zai zo ce shi jikan annabi ne amma kuma an zo da zakka da kaza duka sai ya kalma shi sai ya sa aljuhun shi zai ce kaza yayi kaza kuma ya ce shi jikan annabi ne kaga tun daga nan ma ya fara ina fata ana fahimta duk wanda yana cikin tsatsan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haramun ne ya ci sadaka amma kuma duk wata zakar duniya an tara an ba mutum tun yana da rai tun da wanda yake nan da wanda kuma yazo ce shi jikan annabi ne to wannan abin kaga zama ya zama duplication kenan Allah ta'ala ya tsare mu ana iya samu amma kai ka san suwa ne ne su in ga samu ma kamata a ce a ina ne a tafi Saudi Arabia ko a san ne za a samu ba bakin mutum ba wanda yake dan Afirka ko wani abin nan sai ya ce kuma shi a ce kuma shine jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ma wani zai iya tsayawa da sunan malinta ya ta jera maka sunan wayansu sai ce zai dingina ya dangana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sani akwai Al-Hasan bin Ali akwai Husaini zuriyan wayannan duka jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne to amma za ka ga mutum tukururi ne ko sai ya ce kuma jikan manzon Allah ne kamar yanda wani ya taba zuwa gidan wani a Kano sai ya zo sai ya zauna babban gida ne gidan wani alhaji mai kuɗi sosai da ya zo ya zauna sai aka ce to kai kwana biya kamata ka tafi cewa nan gidan mu ne wai shi jikan annabi ne shi wali wali ake cewa ko me ne shi sharifi ne an taba samu a nan garin ko to sai ga wai mutum ya zo kuma sadaka yake nema da zaka gefan ta shi ka ce ga wata 10,000 sadaka sai karbe sai aljihun shi to me hada shi da annabi kaga bai da hadi da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka ana ba su kyauta wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga dibino a hannun ɗaya daga cikin jikokinsa sai ya karba aka aje saba a tunanin cewa koda dibinan wannan dibinan sadaka ne amma gairul mu'minina wa'anda ba mu'minai ba a cikin dangin annabi fala qimata lahu ba su da kima walau kanu min bani hashim koda suna cikin kabilar bani hashim ina fatan ana fahimta amma idza ijtama alqarabatu ma aliman amma idan ga kusaci kai dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma ga imani fala shakka annahum yamtazuna ala ghairihim tabbas suna da bambanci da waɗanda ba su ba duk wanda ya hada jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko musulmi ne to kuma darajar shi tafi darajar wanda ba wannan ba koda musulmi ne ina fatan ana fahimta amma wanda yake koda walahum haqqul ikram suna da haƙi na a girmama su wat tawqir a darajanta su wal ikram a girmama su wat taqdim kuma a gabatar da su ga duk abin da yake na alkhairi ne li anna hadha min tawqir rasul sallallahu alaihi wasallam idan ka girmama su ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa amma idza lam yakunu mu'minina idan bazantu mun bane ba fa gayata ma hunaka annahum min bani hashim wa hum kuffarun sai dai kawai su yan bani hashim ne arna ne fala karamata lahum bas da wata daraja dan mutun yana jinginuwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma bibi Allah bai manzon Allah bahi da wata daraja ko yau aka zo aka ce jikan manzon Allah ne sai kuma gashi nan ku ga ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abin da yake tafiya akan shi kamar yanda wani ya taba zuwa garin da sunan cewa shi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yana zauna kawai sai daga kai sai ce wai yana ganin Allah suna magana da Allah to kaga wannan sai ka ce to ba ruwanka da shi ko da shi jikan manzon Allah ne saboda ne ya bar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba taba samun manzon Allah ya zo ne ya ce gashi ne yana ganin Allah ba ina fata ana fahimta gashi nan annabi Musa alaihi salatu wasallam ya nemi zai ga Allah Allah madaukakin sarki ce masa dan tarani walakin yanzu ila aljabal fa inna taqarra makanahu fa sawfa tarani mala ba a ganin Allah a nan duniya sai dai an je kiyama wanda ya samu aljanna Allah ce wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa za ga Allah ran tashin alkiyama ba matso matso wajen ganin Allah madaukakin sarki ba abin da yake yan aljanna wannan dadi ina fatan ana fahimta to saboda haka idan mutun dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne mun ya daraja ya da karama wanda kuma koda jikan manzon Allah ne koda kaza ne hebe bi Allah ba to ba ruwan Allah da shi to min babu aulaka ya ba ruwan ka da shi ai ga Abu Jahal nan ko ai ba fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ga sa Abu Lahab ina suke ba tsinuwa ba suka samu ba tabbat yada abi lahab wa tabba ma agana anhu maluhu wa ma kasaba Abu Lahab dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma me gashi nan irin abin da ya faru da shi saboda ne bai bi Allah ba haka yace addinin musulunci ya daga Salmanul Farisi mutumin Farisa ne amma Salmanu minna ahlul bait amma gashi nan sai ya kaskantar da shaki Abu Lahab ba haka bane da fa'al Islam Salmanul Farisi ya daga darajar shi da an ce Salmanul Farisi kowa sai ya ji cewa nashi idan kai musulmi ne ba ba larabe bane ba mun ji taur da ya bi hanyoyin da ya bi har yazo ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma ne musulunci ya daga shi wato abinda ake so ka zanto na Allah ne kai an gane laysal fata man yaqulu kana abi walakin al fata man yaqulu ha ana za kai ka zanto kai na Allah ne kana bauta wa Allah shi kadai ke mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shikenan magana ta kare an fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu ido na dauki muna ina wakazalika kullu man kana yantasibu ila bani hashim hakanan dukkan mutumin da yake dangantuwa zuwa ga bani hashim wa huwa laysa ala mazhabi ahlus sunna wal jamaa bi kallayin ahlus sunna wal jamaa bi kallayin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ina fatan kana fahimta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa man kana ala ma ana alaihi al-yawma wa sahabi duk wanda bai kallayin manzon Allah da sahabbai koda shi ahlul bait ne koda shi yana daga cikin bani hashim an gane laysa ala mazhabi ahlus sunna wal jamaa wal istiqamati bai da istiqama tsayuwa kan qur'ani da sunna fala qimata lahu bai daraja falaysa mujarradul qarabati huwa al muqtada lil haqi ba dan kawai mutun dangi bane makusaci ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa mutumin yana kan gaskiya wa innamal qarabatu mal iman abinda ake magana abin nan kusaci tare da imani Allah yace qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba yace kace ban tambaye ku lada ba kawai soyayya ce ta kusaci kai qarabatu rasul sallallahu alaihi wasallam ala qaulin a fannin wata maganganu malamai suka ce ana nufin dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mawaddatu fil qurba wa ja'ala Allahu lahum hazzan min al-kumusi Allah madaukakin sarki ya sanya wa su abin nan dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabo a kumusi da yace wa alamu anna maganin tun min shay'in fa anna lillahi kumusahu wa lirrasuli wa lidhil qurba ko ku sani abinda aka ribato na komai ne ne Allah madaukakin sarki shi yake da kumusi ɗaya bisa biyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kusanta ma'ana qarabatur rasul makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wa'arif fadla quraish wal arad ka tabbatar wa quraishawa da abin nan darajar su da kuma me da larabawa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balarabe suma min ba'di mari hashim fadla quraish bayan bani hashim ta tattu ne daban sannan fadlul muslimina min quraish falan muslimi cikin quraishawa lahum fadlun ala baqiyatil arabi a quraishawa idan muslimi ne ba quraishi irin su abubakar irin su umar irin su usman to wa'annan su ma irin su aliyu suna da daraja shi aliyu yana cikin bani hashim ma usman da afan shi ma cikin bani hashim mun ji Abdusham yana cikin wannan layin nashi ko don haka shi ma bai cin sadaka shi ma haka zuriyar sa haka nan min quraishin lahum fadlun ala baqiyatil arabi suna da fa'ila da daraja akan sauran larabawa summal arabu in ka dawo gefe ɗaya sannan kuma su dunkulan larabawa lahum fadlun alal adami suna da fa'ila akan adamawa idan aka ce ba adame ba sai kadai bahaushe ko baki ba baturan dake ingila shi ma adami ne ina fatan ana fahimta baturan dake faransa shi ma adami ne dukkan ba indiyan dake india ba china dake china dan nigerian dan africa kowa ba adami ne idan aka ce adami shine duk wanda ba balarabe ba to kuma larabawa sun fi kowa daraja a cikin duk wanda ba su ba limaza saboda me li anna allah anzala alqur'ana bi lugatihim allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani da lugga ta larabawa kaga ba daraja irin ta alqur'ani wa ba'atha ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam minhum allah madaukakin sarki ya aika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam dan cikin su kaga wannan kima ce daraja dukkan muslimi dole ya tabbatar wa larabawa falala saboda me qur'ani ba larabe ne me annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam khairul bariya ba larabe ne waqtarahum li tablighi risalatihi allah madaukakin sarki ya zabi larabawa dan me dan isar da manzancin sa na annabin karshen zamani wali hadha qala saboda haka ma yace fastamtik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun allah madaukakin sarki yace wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam fastamtik billazi uhiya ilayka kai riko da abin nan da aka maka wahayi na alqur'ani ina fatan an fahimta wanda kuma ya tabbata annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin surati yunusa yace in attabi'u illa ma yuha ilayya babu abinda nake bi sai abinda aka min wahayi ɗan uwa musulmi wallahi wannan al'amari shine abinda kowa zai rike ya tsira wahayin da mala'ika jibril yayi wa manzon Allah Allah ta'ala aiko shi kawai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana samun mutaren da su layin su daban da wahayi ko magana kake da su za ce kai kana magana ne akan wahayi wanda sai da mala'ika yazo ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya faɗa tukunna abin yazo gare ka su kuma suna da direct ba indirect ba kai tsaye to gashi nan Allah ta'ala ya ce manzon Allah ya riko da wahayi to kuma wani malam ne wani shehi ne wani wali ne wani kaza ne wani kaza ne wanda shi yanzu yace shi ba ta wahayi yake ba duk wanda yace ba wahayi yake a yake kokarin ya rike ba ya bar hanyar Allah ya bar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi tallahi kabishi kabi bata kabi batacce na ban gane ne gane ba wanda to ai to kuma qur'ani ne bai gane ko mutane ba su gane ba summa auhayna ilayka anittabi'i millati ibrahima hanifa wahayi aka maka suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce yayi zafi mu muna son wani abu na daban yace ma yakunu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi ni da kaina abinda aka mun wahayi bayuwa in canza in ce kaza in attabi'u illa ma yuha ilayya nima ma attabi'u ai ma attabi'u babu abinda nake bi sai abinda Allah ya mun wahayi wanda kuma jibril ne yake kawowa ba kurin nake tsayawa kawai in tsaya an ce an yi kaza ba a wahayi ake mu kuma ya tabbata idan aka masa wahayi da matansa da sahabbansa duk suna kallo irin yanda halin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake shiga a ciki za a zo masa da wani abu sai ya ji ce a jira sai an sauko da wahayi bahi da cewa a ciki sai abin da Allah madaukakin sarki ya ce lokacin da kuma wahayin zai zo suna ganin irin halin da yake shiga ciki na me na gumi da shiga takura da kaza har abin ya zo ya bar shi ina fata kana fahimta to ha kur mutum yana zaune kawai sai shikenan yayi magana da Allah an yi kaza shi yanzu ba wahayi yake bi ba in ba wahayi kake bi ba kana bin duk wanda ya bi sabanin wahayin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi hanyar sharri ya bi hanyar bata ya bi hanyar da ba za ka kai shi gaci ba wallahi ya bi hanyar za ta kai shi wuta ne Allah ya ce fastamtik billazi uhiya ilayka khairuku gagam da abinda aka maka wahayi kuma ya riko da shi dan yace inni akafu in asaitu rabbi ina jin tsoron idan na saba wa ubangiji na naki bin wahayin da ya min na kama wani abu na daban azaba yawmin azim ko azaba wuni mai girman gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake fadin wannan yan uwa musulmi a karin ta surati yunus kuma a samu me za a fada a wannan ayar me za a fada a wannan ayar yace ina jin tsoro in na saba wa Allah kenan in na bar wahayi na kama wani abu na daban to manzon Allah ya faɗi haka to kuma kai ina ga kai kace ba amma ruwanka da wahayi wani abu zaka bi da daban innaka ala siratin mustaqim Allah ya ce kana kan hanya madaidaiciya rike wahayin shine hanya madaidaiciya wanda ba shi ba hanya bace madaidaiciya wa innahu la zikrun laka wannan daukaka ne gare ka shi alqur'ani da aka saukar maka wa li qaumika da mutananka su ma daukaka ne gare su Allah ta'ala ya sanya shi alqur'ani da harshe larabci fasawfa tusalun da sannu za a tambaye su akan wannan abin da aka dora musu dauka sun yi aiki da shi kowa sai Allah ya tambaye shi ai alqur'ani shine alqur'ani sharafun laka daukaka ne gare ka wa li qaumika daukaka ne ga mutananka al-arabu larabawa kenan ko wa sawfa tusalun da sanu za a tambaye su sawfa tusaluna anil qiyami bi hadha alqur'ani da sanu sai an tambaye su dangane da tsayuwa ga wannan alqur'ani sun yi aiki da shi wadda a wata ilaihi kira zuwa gare shi wa tabligihi da isar da shi li anna allaha malakum iyahu allah madaukakin sarki ya dora muku shi an tuballighuhu ku isar da shi li baqiyatil alam ga sauran duniya fahaza wajahu tabdilil arab wannan shine fuska ta farko na fifita larabawa su aka fara saukar da alqur'ani da yaran su ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan cikin su ya karanta suka rike sahabbai suka fara fitar da shi har kowa ya zo ya samu ma fuddilu li ajli annahum arabun faqat ba kadai an fifita su bane sun samu daraja saboda larabawa ne bal fuddilu min ajli ma kassahumullahu bihi min alqur'ani was sunna bar dai an fifita su ne saboda abinda Allah madaukakin sarki yake bance su da shi na alqur'ani da sunna wa ba'athatir rasul sallallahu alaihi wa sallam kuma aiko manzon Allah a cikin su wa annahum yaqumuna bi tablighi hadha ad-din sun tsayi wajen isar da wannan addini qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana al-kitabi lakana khayran lahum kune fiyayya al-umma wacce aka fitar don mutane ta'muruna bil ma'ruf bambancin kuna umari da alkhairi wa tanhauna 'anil munkar kuna hana abunki duk abin da ya shafawa ya sabawa shari'a idan aka ce al ma'ruf duk abin da shari'a ta yi da shi shine al ma'ruf idan aka ce al munkar duk abin da ya sabawa shari'an addinin musulunci wa tu'minuna billahi kuma kuna yin imani da Allah dan haka yace da a ce ahlul kitabi sun yi imani da haka shi yafi musu alkhairi amma cikin su akwai mumunai mafi yawa kuma daga cikin su fasikai ne a wani gudun kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa a surat Ali Imran yace ne wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihuna a samu wani tawaga wata al'umma daga cikin ku suna kiran mutane zuwa ga alkhairi ina ne zuwa ga qur'ani zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da abi shari'a a aikata alkhairi wa yanhauna al munkar suna hani ayi mummunan abu abin da ya saba wa shari'a ya saba wa wahayin da Allah ta'ala ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ulaika humul muflihuna wa innan sune masu cin nasara duk wanda ya tsaya kan wannan layin to shi ke cin nasara fa haza wajhu maziyatil arab wannan shine fuska ta farko ta samun daraja da kima ta larabawa idza tamassaku bi hadha ad-din idan sun yi riko da wannan addini na musulunci wa ballaguhu suka isar da shi sara lahum fadlun ala ghairihim sai zanto suna da faila ga waɗanda ba su ba amma man lam yatamassak bi hadha ad-din amma wanda bai riko da wannan addinin ba falaysa lahu fadlun bai da faila bai daraja li'anna Allah jalla wa ala saboda Allah wanda ya dauka girmama yana cewa يقول يا سوى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله ملوك كن سركي يا سوى يا قوم تاني للي من هذا تيكو مزاجي دماتاي مكسن ياكو دنجي كبيلة دبن دبن كافنا شعب saboda me ba don komai Allah madaukakin sarki haka ba li ta'arafu don kusancewa inna akramakum indallahi atqaku duk wanda yafi daraja wanda yake kima yafi kima a wajen Allah a cikin ku shine wanda yafi kowa tsoron Allah kisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ga hadisin a gaba ko annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la fadlal arabi ala adamiyyin bal arabi bai da faila daraja akan adami adami shine muni magana duk wanda ba balarabi ba ko wala la abyad ala aswad hakanan fari bai da daraja da haka akan baki illa bi taqwa sai dai in an samu jin tsoron Allah taqwa kuma shine bin dokokin Allah kullukum li adam wa adamu min turab annabi sallallahu alaihi wasallam yace da balarabi da wanda ba balarabi ba fari da baki in ma akwai ja in ma akwai kore dukkanku li adama ya'in annabi adam ai dukkanmu kowa dan adam ne ko wa adamu min turab annabi adam kuma an halice shi da me da kasa ne inna masala isa inda allahi kamasali adam kalakahu min turab summa qala hukun fayakun an halice shi ne da kasa fa hadha wajhu tabdil al-arabi idha qamu bima hamalahumullahu min nashri hadha ad-din wannan shine fayla ta larabawa da dauka idan sun tsaya ga abinda Allah ya dora musu na yada wannan addini wadda awat ilahi da kira zuwa gare shi wa bayanihi da bayanin salin nasu wa mutane fahum abdalu min ghairihim sun fi waɗanda ba su ba to kaga nan gurin kowa kuma sai ya kiyaye sai ya gane larabawa da su aka hanyar su ne aka saukar al-Qur'ani su kabilan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne cikin su ya tashi amma idan sun riki Allah sun bi Allah shine nan gurin suka fi wani to kuma ina ga yau ka san wani shi dan an ce dan malam ne kadai to yana da karan hanci shi daban yake da sauran mutane idan baka bi Allah ba kai dan malam ne ka yi halin malam to gwanda wanda ma dan malam ba da kai ina fatan ana fahimta shi yana dan sauki sauki ma shi yasa ma ba za a zarge shi a ce mishi kaza kaza kalli dan malam bane wani shikenan wai saboda gidansu akwai kaza gidansu akwai zawuya gidansu akwai kaza gidansu akwai makaranta shikenan shi sai dauki sauran mutane kowa ba kowa bane ba in kana so ka zama dan malam a gidan mu kai kaza kai irin abin da malam yayi kai ma da ahalari zaka iya koyawa mutane ishimawi an kawo zaka iya koyawa mutane iziya zaka koyawa mutane risala askari har ma aje lawali ko mudawwara zaka iya duka a samu ko baka je tambaye zanto in an zo kai ma da aka fito a cikin rumfan malam da malam baya nan yanzu idan mutum ya zo da qurbi ya aje zaka koya masa mutum ya zo da dan rushi da dan ashir ya zo ya zauna zaka koya masa ta'limul muta'allim zaka koya mutum to shikenan kai dan malam ne sai mu ce kana da daraja kai da girma saboda kai ma ka bi hanyar malam amma ba dai da zaka iya abin nan kuma shikenan ka riga daga Allah ka fada kai kaza kai kaza wannan ba daidai bane kar ka yadda ka rudo kai dan malam ina fatan ana fahimta yi kokari tun malam yana da rai yi kokari tun kaza da kaza da kaza kai kokari kai ma kai karatu shikenan sai gidan ku samu darajar ta samu amma kawai baka da rumfa kofar gida wallahi ka kadi Allah madaukakin sarki ya tsare mu قوله هو جميع الافكار الافكار بدء من القبائل wani bangare na kabila su suna da wannan laraba kamar yadda aka faɗa awwalan alqabila na farko suna da kabila summa alafkar sannan afkar fa hiya qid'atun min qabil alqabilati yanki na kabila in an ce kabila ne kaza a cikin kabilan ma zaka samu kaza ne yanzu ka dauki inda muke rayuwa ai kawai za a ce sakkwatawa ba haka bane amma in ka zaka samu wai zaka samu goburawa zaka samu kabawa za to kuma su ma a cikin gobarawa sai ka samu kaza ka samu kaza a cikin zamfara sai ka samu kaza ka samu kaza misali badawa sai a ce akwai kaza akwai kaza akwai kaza a cikin su to su Larabawa su ma sun fi kowa irin wannan kashe kajen gida ɗaya ne ma amma sai a ce akwai kaza akwai kaza akwai kaza mangawa sai a ce kanuri in an zo kuma sai a cire akwai kaza akwai kalumbo akwai waye akwai bare bare a ce wani mange ne a ce duk ba haka ake hadawa ba to kaga abu ɗaya ne amma sai a samu to haka su ma Larabawa an ce kabila a cikin kabila ana samun kaza ana samun kaza ana samun kaza fa hiya qidatu min al-qabila fa'arif qadrahum wa huquqahum fil islam kowa ka tabbatar mu da darajar su da haƙƙoƙin su a musulunci kullun ala qadri fadlihi wa haqqihi kowanne gurgurdan falarsa da haƙƙinsa wa maulal qaumi minhu bararran bawan mutane dan cikin su ne haza hadisun anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yani al-atiq bawan da aka yanta yana ciki idza kana atiqan lil hashimiyin idan hashimawa hashimin dangi ne suka me suka yantar da shi yakunu hukumuhu hukumul hashimiyin yana da hukunci irin na bani hashim an fahimta au atiqan lil garin shi yasa shi musulunci bai zo da a bautar da turawa da ake cewa ce ai turawa ne suka hana bauta suka hana kaza addinin musulunci shi ya fara zuwa da me da yanci babu aya kwaya daya wanda Allah madaukakin sarki ya saukar Qur'ani yana cewa ku bautar ku yi kaza sai dai a ce me a yantar kai kaza sai a ce fatahariru raqabatin mu'mina ina fata ana fahimta don haka aka ce ba a taba samu ga wani tsayayyen mutum namiji lafiyayye kuma an bautar da shi ba a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ka ga mata ne da yara wayanda kuma su idan aka bar su an gane idan aka bar su za su iya fada wallahi amma da zaran musulunci ya ce wani kaza bawa ne na wani ko wance ta zanto baiwa ta gida kaza to shikenan da ƴan tata darajar da wa'ancan gidan suke da shi shi ma haka suke da shi ina fata ana fahimta saboda haka yace alwala'u liman a'taka kinan musulunci bai kawo yanci ba iyauci musulunci ya kawo aw atika ligarin yakunu hukumu hukumuhum hukunci zai zanto hukunci na irin nasu ina gani kamar akwai haske haske ko lokaci yayi to kuma ina ga anan gurin zamu tsaya saboda zuwan lokaci abin na fa'i daidai ka tarye daga nan daman Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya hada mu cikin lada ga baki daya wai ne kuskure ko tuma harshe ne da shedan da garanci ilimi nake da shi Allah ta'ala ya gafarta mini ya gafarta mana ga baki daya ya kara mana ilimi mai albarka wato dai abinda karashin yake nuna mana daga farko an yi magana akan mutu'a halatta abinda Allah ta'ala ya haramta ba raka bane kai musulmi abu na biyu kuma a wannan babin da muka karanta cewa kowa ya tahi tsiye bi Allah na farko ka san darajar Larabawa saboda ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Balarabe sannan Qur'ani Balarabe ne sannan kuma aka ce Hashimin dangi sannan ba Quraishi ne wannan sai daraja da kowa amma sharadi idan sun bi Allah ina fatan ana fahimta to ka tabbatar cewa darajar su ta fi duk wanda ba su ba idan suka rike Allah suka bi shi kuma mu gane cewa duk wanda bai bi Allah ba tun daga wa'ancan ba Hashimi ne ba Quraishi ne kaza kaza Abu Lahab ga yanda Allah ta'ala ya yi da shi to kai ma in baka bi Allah ba to layin ku dai da Abu Lahab dan ba kai daraja da kima ba shi ba fa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma bai bi Allah ba shikenan shi Allah wanda ya bi shi ne nashi ba ga nan annabi Ibrahim alaihi salatu wa sallam ba Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa kalimur rahman abin nan ne kalilur rahman ne wata kazallahu Ibrahim kalila amma ya aka karasa baban shi gashi yanda suka yi tai yanda suka yi tai Allah madaukakin sarki ya hayya hana shi ya nema masa gafara tare cewa baban sai baban annabi Ibrahim wa iz qala ibrahimu li abihi azara atattakizu alihatan aminani aslaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalim mubin kana cikin bata mabayyaniya saboda ne ba kadaita Allah da bauta ba to wanda ya kadaita Allah da bauta shine na Allah ƴan uwa musulmi wajibin mu ne ƴaƴanmu da matanmu da danginmu kowa ya tsaya abinda zai kai mu ga ci wallahi kadaita Allah da bauta matsalar da duk ake fama da ita a Najeriya karkarada karkarage da sunan musulunci ne ake hada Allah tarayya da wani to wannan shine kuma bala'in da ba za ta fita cikin shi ba duk wanda kowaye aka kawo shugaba in dai mutanen ba su gyara ba to kuma ana cikin wahala ana cikin bala'i sai an tohi can gurin ya bude saboda me kun ce ku na Allah ne kuma ta wannan bangaren ne kuma kuke zuwa kuke shirka da Allah abinda yi mushrikai ma ba su yi ba to wannan ba karamin bala'i bane kowa ya kokari ya sawa gidan shi makuli da shigan irin wa'annan shirkace-shirkace a cikin gidansa kowa ya kokari ya ga cewa takatan gidan shi a hannun shi yake in ya tashi shi zai iya sa masa kwado ya rufe, bi ma'ana kar a kawo wani aqida wanda yake ba shi bane, a jefa danka kana tsaye ya faɗi abin da ya ga dama dangane da mahalicci subhanahu wata'ala, ya faɗi abin da ya ga dama ya kira wani da sunan Allah madaukakin sarki, ya kira wanda cewa aikin Allah shi yake, ko kuma ya ce shi Allah subhanallah. To kaga wannan dole a maida hankali, kowa dole akwai sakatan gidanka a hannunka yake, kwado ta baya in ka fita a hannunka yake, ma'ana duk abin da aka shigo kaga ba bautan Allah bane, shikenan kai ba sai ka zo ka ce kai kaza bane, kawai Qur'ani da hadisi aka ce ka bi, don Allah cewa summa najil ladina taqaw wa nazaru zalimin fi hadisiya, karka ce ai izala ne ai kaza, a'a ba cewa ake zama dan izala ba, a'a zama wanda Allah kadai za a bautawa a gidansa, aiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a shine abin da ake kira akai, ina fatan ana fahimta. Allah madaukakin sarki ya tsare mu, ka san wani aikin izala ne yake sa sai dan shi ya fada ko ina ne an zo shikenan sai abin sirri Allah ya sauye. Haka wani suka zo za su tar za su bashi kashi, nace akan me ya shigo gidan sai ai ku kuka yadda aka tsora wannan abu a gidan, kawai ya ce shi Allah ne, shine suka ce ba zai ƙara shiga gidansu ba, kuma ga gidan gidan taro ne gidan gado, za a yi faɗa ce ba faɗa ya kamata a yi ba, a tsaya a san me ya kamata a yi, yanzu nan sai samu jama'a shi ma wallahi, yanzu nan waɗansu a jiya lokacin za su ce nashi ne, Allah ta'ala ya tsare mu. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.